ko bayan kisan da ƴan bindigan suka yi a garin Kutemeshin birnin Gwari a Talatar jiya ma gwamnatin jihar Kaduna ta ƙara sanar da kashe mutane 23 a ƙananan hukumomi 5 da ke fadin jihar Kaduna kuma ciki har da ƙaramar hukumar birnin Gwari wani dan yankin garin Saulawan ƙaramar hukumar birnin Gwarin da ke gudun hijira yanzu haka ya ce garuruwa da dama yanzu sun zama kufayi saboda fargabar hare-haren ƴan bindiga a ƙaramar hukumar ta birnin Gwari
to lalle yanzu an kasa mutanen Saulawa kashi 3 to kashi 2 da rabi sun gudu kullun barayin nan shigowa garin suke su fasa shaguna su kama mutane su anshi kuɗi an kama ni ma kwana 32 ne sai da na biya miliyan 3 cin sannan suka dauki kayana na wajen miliyan 2.5
banda Saulawa wanne gari da wanne gari ne ke cikin wani hali don ana magana cewa akwai garin da aka kashe mutum 18 shekaran jiya
wannan kadanya ne a cikin garin Kutemeshin kadanya gari ne suna kadanya ai mutum 23 aka jana'izar su jiya su mutum 18 wanda aka kashe gaba ɗaya ne wannan kaga wani an harbai bai gama mutuwa ba to su ne dai a jiya dai wanda suka gawo mutuwa wai su kai mutum 23 daidai wa daida bare liza hawa gari 10 inda ba kowa yanzu kaga sofa ba kowa katoje ba kowa cifona ba kowa dadin kowa ba kowa unguwar zaki ba kowa kazaje ba kowa
sabuwar sanarwar da kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan ya fitar dai a yammacin jiya Talata ta ce jami'an tsaro sun kashe ƴan bindiga a ƙananan hukumomin Giwa cikin Kaciya Igabi da birnin Gwari kamar dai da aka ji dama a kwanakin baya gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad ɗan Rufa'i na shan alwashin yin fito na fito da ƴan bindiga a matsayin mafitar da ta rage akan kawo ƙarshen matsalar tsaro
eh to kullun gwamnatin jiha tare da gwamnatin tarayya da rundunar sojoji da ƴan sanda suna iyakan kokarin su na gyara sha'anin rashin tsaro a wannan jiha wannan sabon yunkuri da rundunonin sojan sama da na ƙasa suka fara yi in aka ci gaba da shi cikin watanni insha Allah duk wanda ya shiga ta'addanci ba zai kwanaki ba zai je ga mu da Allah ni kamar yadda na sha fada magana ƴan ta'adda wai a zauna a wani sulhu da su bai taso ba ba wani laifi da kowa yayi musu amma sun hana manoma noma sun hana ƴan kasuwa kasuwanci dole ne a yi maganin su kuma yadda za a yi maganin su shine sojoji da ƴan sanda da jami'an tsaro a hawo musu a karkashe su wanda yake son ya bar wannan sana'a ya zo ya zauna tare da sauran al'umma alhamdulillah wanda kuma yace shi zai zauna a daji ta addanci jinin shi ya halatta ba sojoji da ƴan sanda su kashe su a jihar Kaduna mu ba za mu zauna mu yi wani sulhu da ƴan ta'adda ba
yanzu dai kusan kullun sai ofishin kwamishinan tsaro na jihar Kaduna ya fitar da sanarwar harin ƴan bindiga a ɗaya daga cikin yankunan wasu daga cikin ƙananan hukumomin da suka hada da birnin Gwari cikin Giwa Kaciya Igabi da kuma Kajuru sai dai gwamnatin kuma kan sanar da kokarin da jami'an tsaro ke yi wajen ganin an kawo ƙarshen wannan matsala ta tsaro a fadin jihar baki ɗaya Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.